طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mai kowa mai komi, wanda cikin ikon shi da amincewa shi da kadartawarsa ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin sabilul huda, a wannan yammaci ko a wannan rana ta yau litinin, ko yau litinin 8 ga watan Ramadan. Hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1445, wanda ya daidai da 18 ga wata na uku miladiya ta 2024. To, ganin wannan daura ta wannan littafi da muka fara kafin Ramadan, mun zo dab da karewa, kuma sai aka fara wato azumi. To, sai aka ba da shawarar cewa mi zai hana ya zamanto an ɗauki wannan ranaku da rana haka don a samu a kammala. Inda in ban manta ba, mun fara muna cikin fasalin da malam ke mana bayani game da abin da ya shafi al-qiyam. A gani ko al-qiyam game da abin da ya shafi tashi cikin dare da sallar dare, tun daga tarawihi har zuwa qiyamul layl, wanda kuma abin da ya rage bancin al-qiyam akwai al-i'tikaf. An yi da al-qiyam akwai lailatul qadr, akwai al-i'tikaf, akwai kuma zakatul fitr. Idan kama abubuwa guda fasali guda uku ne rai, kuma wanda a cikin Ramadan din nan kusan su ma suna da muhimmanci, ya zamanto gani abin da malam ya kawo mana a cikin wato wannan littafi. Idan ba manta ba, malam da ya kawo mana fasali na cewa al-qiyam, ya mana bayani game da abin da ya shafi miye ake nihi da al-qiyam. Yace ya zo fadaitarwa ta zo daga hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama akan mutun yayi tashi cikin dare a cikin watan Ramadan, tun daga sallar tarawih ko kuma haddun layli. Idan kaji hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul layla. Dukkan mutumin da yayi tashi cikin akai sallar tarawih da shi tare da liman, har sai da limami ya bar aka sallame tare da shi, to kutiba lahu qiyamul layla, za a rubuta mishi kamar yayi daren wannan gabaki ɗaya na sallah. Ya ne ne kayi sallah tare da liman, a zo a yi isha tare da kai, bancin isha ya zamanto an shiga sallar tarawihi har aka yi shafa'i da wutiri tare da kai. Haka kuma sai muka gani irin yanda wato malam yace ana akwai wata mas'ala ta shin kan cewa idan mutum ya kasance yayi wutiri a masallaci, sai kuma mi yake so kuma yayi wutiri tare da yayi wutiri a gida idan ya koma, to ya ne ne zai? Mun gani malam da ya kawo mana fada ta malamai guda uku. Fada ta farko, wasu daga cikin malamai suke cewa yayi wutirin nan ta liman, amma kada ya salamce tare da shi, bal shifa ya tashi ya karo raka'a daya. Haka ne ko wanda muka yi karatun karshe, yace yayi wutiri tare da liman, sannan idan liman ya yi sallama sai kai ka tashi ka ƙara raka'a guda, sai ta zamanto maka kinan ta koma shafa'i. Kinan idan ka je gida kuma kinan in ka ci gaba da shafa'inka kana yin biyu ƙarshe sai ka yi wutiri. Kamar game da mutumin da yake son ya yi wutiri a gida, wannan magana ta farko kenan wajen malamai. Magana ta biyu, malamai suke cewa yusalli ma'al imam wa yutir ma'ahu, yayi sallah tare da liman, haka yayi wudi tare da liman, wa yusallim ma'ahu, ya salamce tare da shi. Sannan malamin yace summa idza tayassara lahu an yaquma min akhir al-layl yusalli raka'atan tushfa'u lahu ma awtara, summa yaj'alu akhir salatihi min al-layl witra. sannan in ya samu cikin dare ya tashi sai ya ƙara yin wata wuturi guda sai ta zamanto da waccan wuturin da yayi ta zamanto mishi kenan kamar shafa'i ce ta zamanto guda biyu sannan kuma in yayi sallolin shi yayi ƙarshe sai ya ƙara wuturi amma malai yace wannan kuma ya saba ma hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la witrana fi layla babu wuturi guda biyu a cikin dare wanda wannan in muka duba wajen wuturi uku yayi kaga yayi wuturi guda a masallaci da yaje gida zai fara sallah ya ƙara yin wuturi guda sannan kuma da yayi da sallolin shi kuma ya ƙara wata wuturi shi kuma hadisi ya zo Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba a yin wuturi guda biyu a cikin dare sai magana ta uku malamai suka ce yusalli ma'al imam wa yutir ma'ahu wa yusallim ma'ahu thumma yusalli akhir al-layl mathna mathna ila an yutla al-fajr wato yayi sallan nan ta tarawih tare da liman yayi a asalam ce gabaki daya sannan idan yayi niyya a gida zai ƙara yin sallah kenan sai yayi kawai bi ha al-fajr ya keto saboda ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallama wato yace ya kasance idan yayi sallar wuturi yana tashi yayi wasu raka'o'i guda biyu kenan he malamai suka ce babu laihi bayan wuturi wato kai wasu nafilfiloli guda biyu duk da kuma yazo hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ij'alu akhir salatikum bil-layli witra wato ku sanya karshen sallar ku a cikin dare ta zamanto wuturi sai malamai suka ce wannan dalili nuni ne yake mana akan shiryarwa ta Annabi sallallahu alaihi wasallama ba lazim bane bai zamanto kawai karshe wuturi ba kai ba wata sallah a sama wanda an samu Annabi sallallahu alaihi wasallama bayan wannan yayi sallah to ina ji nan ne muka tsaya a karatun da ya gabata kenan yau zan mu tashi fadlul qiyam malai yace falalar abin da ya shafi qiyamul layl tana da falala daga cikin falalarta malai yake cewa akhrajal bukhari min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه واتو امام البخاري يا روايته حديثي روايه daga abi huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yace man qama ramadana dukkan mutumin da ya tashi ya sallaci wato cikin daren ramadan imanan yana mai imani wahtisaban haka yana mai neman lada a wajen ubangiji subhanahu wata'ala annabi yace ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wato an gafarta mishi abin da ya gabata na zunuban shi mala yace yani ma'ana mi ake nihi wannan shine man qama ramadan dukkan mutumin da ya tashi ya sallaci dareran ramadan qiyamul layli da ake tun daga sallar tarawih da ake yi da kuma qiyamul layli sawa'un kana yi a gida ko kuma a masallatai qasidan bidhalika wajhullah kana nufatan neman yardar ubangiji subhanahu wata'ala da wannan kana nufatan Allah subhanahu wata'ala da wannan sallah da kake kaga nan yana nuna maka mine ka ya huta ka daga nan zan mu ga yin sallah dan wani ya huta cewa idan qiyamul layli da kake hutawa idan asham da kake hutawa kana yi ne dan wani to kai ba zaka shiga karkashin nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ghufira lahu ma taqaddama min zambi kina sai kai ta imanan kai ta dan Allah subhanahu wataala kai Allah ne yace ai Allah ne kace ma wannan sallah qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ubangiji subhanahu wataala ne kake yi wa wannan kina kai ta mukhlisan fi zalika lillahi azza wa jalla kai ta ka tsarkake niyyarka wannan qiyamul layli da kake dan Allah subhanahu wata'ala kake yi malai yace la yab'athuhu wa la yanhazuhu an zalika illa al-imanul wafir fi qalbi babu wa ya ciratu daga cikin zuciyarka na sa ka zo wannan masallaci kai wannan qiyamul layli shi yasa anan tambihin da zan yi shine wannan ibadu la sai ma yanzu cikin watan ramadan yi matukar kokarin ibadan nan da kake ta tarawih ta azumi ta karatun alqur'ani yi matukar kokari ka yi ta dan Allah kada ka yi qiyamul laylin da kake zawwa masallaci a dan wani ne yake nike zawwa ko kuma dan wani ya gani ina zawwa masallaci ko kuma a ni a qiyamul layli ma a masallaci kaza nike zuwa ina qiyamul layli ina asham a can a kai ka yi ta kawai dan Allah kada ka yi matukar yanda wato zakka sa wuriya ta shiga cikin aikinka indai kana so ka samu garabasa ta ladan da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fadi cikin wannan hadisi yace wahtisaban kuma kana mai neman lada a wajen wa a wajen Allah subhanahu wataala kina kana neman lada a wajen Allah subhanahu wataala da niyyar wannan sallah wato da kake yi to idan kai haka Annabi yace gufira lahu ma taqaddama min zambi kaga da aka sama sharadi aka ce man qama ramadana imanan wahtisaban to sai aka baka jawab amsa ta wannan shine mine gufira lahu maghfiratu ma taqaddama min zambi shine za a gafarta maka abin da ya gabata na abin da ya shahi zanubanka Allah subhanahu wataala ya sa mu na ciki kinan wannan ya isha ya zamanto qiyamul layli tana da falala haka yazo hadisi na Abi Dharr yarda Allah ta tabbata a gare shi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qama ma'al imam dukkan mutumin da ya tashi yayi sallar qiyamul layli ko kuma sallar tarawih ko sallar dare ma'al imam tare da limam haita yansarif har sai da aka salamce da shi kutiba lahu qiyamul layla za a rubuta maka makayi duka daren ne gabaki ɗaya kana sallah kaga duka sallar da ake yi mafi yawa in tayi tsawo kaga awa guda an gaba amma za a sa ka kayi duka daren nan gabaki ɗaya sallah ce kake kaga wannan babban falala ce shi yasa malamin yace fa hadha fadlun azimun wannan falala ce wadda take da girma la yafrutu fihi muslim wa ayyu hirmanun a'zamu bin-nisba liman yasma' misla hadhihi al-ahadith as-sahiha wa la yaqumu ramadan malan yace kada a samu musulmi ya zamanto yana sakaki da irin wannan yace wani irin wato a wace an haramta ma abu ne game da mutumin da yake sauraron irin wannan hadisai wanda suke ingantattu daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama amma ka same shi bai zuwa qiyamul layl ko kuma bayyayin qiyamul layl ka gani ana sallar tarawih ana qiyamul layl shi yana nan azam ne dan lokaci ne dan kada idan ka zo isha'i ko kuma ana qiyamul layl an yi isha kaga shi ya huta ka dauka wani uzuri ne ko wata bukata ce gare shi a zai je ne ya zauna wani waje ya zauna ba komai ba yake to duka kwanukan na ramadan kwanuka ne kidaddugu kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce mana ayyaman ma'dudat an kwanuka ne yanzu yau muna nawa ga wata yau 8 kana ga kamar jiya ne ake cewa ma an ga wata kamar jiya ana cewa an ga wata amma yanzu yau kana ga har 8 an yi sati da kwana guda to haka kuma daga an yi wu zaka gani ya kare kaga yanzu idan kana da 8 soranka nawa soranka 22 ko 21 to 22 nan yi tunani ka gani me ka gabatar wa kanka a cikin kwana 8 din nan shin sallolin nan duka da nayi ko kuma ka duba program ɗinka kalandaren ka na kwana 8 din nan da kai wani aiki ne kai shi hudda azumi wannan azumi farilla ne yana kanka banda azumi menene kai na wanda kake gani dalilin kari bautu a cikin wato wannan wata mai albarka wai ramadan fa kai karatun alqur'ani a watan ramadan daya yahi kai shi a wajen shekara nan wasu malamai suna cewa yahi na shekara 100 a ce ba ramadan ba kai sadaka a cikin wannan wata kai kaza a cikin wannan watan yahi ya zamanto kai na shekara kaza to wannan duka abubuwa ne wanda ya kamata mu ringa bincika kanmu akan irin wannan ibadu malan yace wa kad yaqumu ramadan za ai wayi gari wani yana iya yi qiyamul layl ya tashi wa yata'ab nafsuhu ya gajiyar da kanshi yace wala yuhaqqiqul qaidul warid fil hadith alladhi yurattibu alayhi al'ajr amma bai daure ba wannan aikin nashi da hadisi da bayanin da yazo daga cikin wannan hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam shine mine imanan wahtisaban kayi dan neman yarda Allah kayi dan neman lada kawo kazo kayi ne dan a ce kayi ko kuma kazo ne kawo dan dai ka a ce baka zo ba ana qiyamul layli ana tarawih baka zo ba kazo dan wannan ne to ka gani zakka zo kayi sallah amma baka samu ba abinda wato ladan da aka zuba ma dukkan mutumin da yayi wato wannan ibada imanan wahtisaban mala yace wa tajru ba'du an-nasu yusalli mujamalatan yace wani zaka gani yana yin sallar mujamala amma mujamala a mujamalance ne zai zo yana yin sallar bai kama ta bi jiddin wa ijtihadin mala yace aw yusalli mura'atan li ghayrihi, ko kuma yana yin sallar dan ya nuna ma wani, dan ya gwada ma wani cewa gashi nan yana sallah. Mala yace fala budda min an yakuna qiyam ramadana imanan wa hisaban, ce ba makawa abinda yafi dacewa ya zamanto qiyamul lailin ka ba makawa sai ta kasance kayi ta kana neman yarda Allah subhanahu wa ta'ala, haka kuma kana neman lada a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala, to kanta zamanto karbabba. Kina mun gani nan irin falalar da mallan ya kawo mana game da abin da ya shafi ita wannan sallata, abin da ya shafi qiyamul lail. Sai mallan yace hukumul qiyam, to menene hukuncin ita salatul tarawih? Mallan yace salatul qiyam sunnatun muakkada, wato sunna ce wadda take karfaffa mai karfi. Yace wala ya'sam man tarakaha, wanda ya barta bai yi ba bai samu zinubi, ba a ce ba kai laifi wanda zaka samu zinubi, lakinnahu muharram muhrim, sai dai bari dai ka kasance wanda aka haramta ma ne alkhairai mai siyawa. A ce ga ramadan ya zo ga baki ɗaya kai baka samu ba kai tarawih, wallahi alkhairai da yawa sun barka, alkhairai da yawa sun barka, ko kuma ka zo kai ba dan Allah ba, shi ma alkhairai da yawa sun barka. Mallan yace li hadisi Abi Huraira radiyallahu anhu as-sabiq, saboda hadisin Abi Huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qama ramadana imanan wa ihtisaba, kaga ni he nuna mana ba wajibi bace ba farilla ce dole sai kai yota, a sunna ce wadda take mai karfi, kamar yadda zan mu gani wani hadisi na Aisha anan gaba da mallan zai kawo mana, sunna ce wadda take da karfi, kuma idan ka barta ka bar lada wanda yake mai yawa, ka ban alkhairai wanda suke da yawa. Mallan yace wa sabata min hadisi Aisha radiyallahu anha, haka ya tabbata riwaya daga hadisi na Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, lalle annabi sallallahu alaihi wasallam kharaja zata lailatin, wata rana cikin dare, wani dare ya huto annabi sallallahu alaihi wasallam min jawfil layl, cikin dare fa salla fil masjid, annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallaci yayi salla, fa salla rajulun bi salatihi, annabi da ya shigo masallaci shi kadai ya kabarta salla yana salla, sai wani mutum ya ganshi sai ya zo ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi salla cikin dare. Fa asbaha an-nasu yatahaddathun fa tahaddathu, sai da aka wayi gari shi wannan waye ba da labari wa jiwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya huto yayi salla cikin dare, sai aka yi labari yayi yadu. Fajtama aksar minhum, washe gari annabi sallallahu alaihi wasallam da ya huto sai mutanen nan suka huto, kuma suka yi wanda can mutun guda ya zo, yanzu aka samu wasu ƙari sun zo sun limbu. Yace fa sallu ma'ahu, suka yi salla tare da annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi ya ja salla suka yi salla. Fa asbaha an-nas, aka wayi gari shi ma fa tahaddathu, mutane suka yi yayatawa, ka san abu in ya faru ce yau kai jiya da dare baka nan a an barka cewa an yi salla, annabi ya huto an yi salla babu kai, to wasu suka karu wasu suka karu. Ana uku fa kasara ahlul masjid min al-lailati ath-thalitha, a dare na uku sai zamanto mutanen a masallaci an yawaita. Fa salla rasulullahi fa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa sallu bi salati, lokacin ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya huto suka bi shi suka yi salla. Falamma kanat al-lailatu ar-rabi'a, lokacin da ya kasance kuma dare na hudu, ka gani so na hudu kenan, yace ajaza al-masjid an ahlihi hatta kharaja li salati as-subh, masallaci ya zo ya cika ya cika sahu ko ina ana jira annabi sallallahu alaihi wasallam ya huto, annabi bai huto ba sai salla asuba ya huto bai huto ba. Falamma qada al-fajr, lokacin da aka yi da salla al-fajr, akbala ala an-nas, annabi sallallahu alaihi wasallam sai juyo ya fuskanci mutane, fatashahada, ya tashi yayi kalmar shahada, yayi innal hamdalillah, yayi khutbatul haja, thumma qala, sanna annabi sallallahu alaihi wasallam yace amma ba'd, bayan haka yace fa innahu lam yakhfa alayya makanakum, kusan da cewa bai boyu ba gare ni, wato wurarenku bai boyu ba gare ni mine cewa kun zo kuna jira na a masallaci, kenan na san da kuna nan masallaci kuna jira na. Yace lakinni, bari dai ni khashitu an tufrada alaikum, naji tsoron ne a farlanta muku wannan qiyamul lail, fata'jazu anha, kuma ku gazayi. kai yanzu da aka ce qiyamul layl farin lat kaga ai ba a iya ba a yanzu tana sunna mai karfi ma yaya ake tana ana ashan ma mutane ba su to barantana qiyamul layl ka duba ka gani irin yanda wato shekarun baya ramadan yake shigowa lokuta wato na abin da ya shahi shekara ta juyo cikin ba cikin kwanje ba misali irin kasashen larabawa wanda suke itibarin musulunci yanzu daga ramadan ya zo hatta wajen aiki daidaitawa yake a gwamnatanci gabaki daya lokacin aiki sai ka gani sai wajen karfe 10 ma za fara fitarwa aiki a tashi kamar karfe 2 ko karfe 3 yanda kenan in ka zaka samu dare ka samu kai ibada in kuma goma ta karshe ta kama ma zaka gani abubuwa duk an sawwake ma mutane amma mu ma dai bana alhamdulillah hukuma sun matsakwanje da za a yi aka maida shi goma ta karshe kaga wannan abu ne wanda yake abin a yaba ma hukuma wanda abubuwa ne wanda ya kamata ya zamanto ana duba wato abin da ya shahi musulunci saboda mu wanda ake shugabantaka wato musulmi ne idan dole ya zamanto ibadan mu ko kuma wasu sha'air na musulunci a ringa dubawa ana saukaka ma wato al'umma to annabi sallallahu alaihi wasallam yace wai ba ya boyu bane ba bai boyu ba gare su gare shi wato cewa suna nan cikin masallaci yace bari dai ya ji tsoron kada a farlanta mana qiyamul layli kuma ya zamanto mun gaza shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai fito ba malai yace fasaru yusalluna afrada to a lokacin sai ya zamanto mutane suna sallah kowa yana yin sallar shi shi kare qiyamul laylin ka in ka huto sai ka sallaye kai sallar ka kai kadai kullun yusalli bi mufradihi kowa yana sallah shi kadai yin shi wa mada al'amru ala zalika hatta tuwfiya annabi sallallahu alaihi wasallam haka da aka kasance har annabi sallallahu alaihi wasallam ya rusu kana so kai sallar ka a gida kai kadai in kana so ka huto masallaci cikin dare kai sallar ka kai sallar ka ha annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu thumma jaa ba'dahu abubakar bayan wannan sai abubakar radiyallahu anhu wannan khalifancin shi yazo wal amru ala zalika haka lamarin ya kasance abubakar har ya mutu yayi shekara 2 ta khalifancin shi wato ya rasu haka nan lamarin yake kowa yana yin sallar shi wato shi kare thumma tawalla umar radiyallahu anhu sannan umar bin khattab yarda Allah ta tabbata a gare shi ya zamanto shine khalifa bayan mutuwa Abu Bakar yace fastamarra al-amru ala zalika sai lamarin da na siyamul layli ya ci gaba akan haka lokacin Umar thumma ra'a Umar radiyallahu anhu sai wata rana Umar yake ganin cewa wa huwa khalifatu ar-rashida alladhi amarna bi iktidari bihi wanda shine khalifa wanda suke shiryayyu wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurce mu da mu yi koyi da su wala akhdhu bi sunnatihi fi hadithin a da kuma ruko da sunnar su a cikin hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace alaikum bi sunnati na hore ku da sunnata da bin sunnata wa sunnatul khulafa'i rashidin da sunnonin halifofi masu shiryarwa almahdiyin min ba'di wanda zasu zo wato bayana kina Annabi sallallahu alaihi wasallam tuntuni ya mana ishara kan cewa mu bi sunnar shi sannan da kuma abubuwan da khalifofin shi suka shiryar da mu wa hadisi da kuma hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa iktaddu bil ladina min ba'di Abi Bakar wa Umar ku yi koyi da wanda zasu zo baya na sune Abu Bakar wato da Umar to Umar sai ya gani an yajma'uhum ala imamin wahid an yajma'uhum ala imamin wahid ya hada wannan mutanen gabaki daya zaman to limami guda ne zai jagoranta dan wani yana iya zawa ya ce ma ai annabi bai yi ba qiyamul layli a zamanin annabi ba a huto ba aka yi qiyamul layli irin yanda yanzu masallatai ya ake hutawa alhamdulillah kuma mutane sun gane karatu yayi karatu to inda zaka bashi amsa duka wannan hadisin zan magani amsar da wato hadisin ya kunsa wanda malam ya koro mana bayanai li'anna al-khashya allati abdaha annabi sallallahu alaihi wasallam min an tufrada hadhihi as-salaa ala al-umma tamma thumma ya'jizuna an qiyami biha قد ارتفعت بموته صلى الله عليه وسلم مالي انت سبودا صوران دا النبي صلى الله عليه وسلم يجي نكدا افلن تاما وانا الامة قيام الليل سجز يندا تو اي انزباب وانا صوران سبودا مني النبي يا رسول كما فرلن تا ابو ينا زواني دا جوا جنوا daga wajen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam bena akwai wani wanda zai ce Abu Farid Abu Kazafar Allah ne babu dole sai annabi sallallahu alaihi wasallam to shi yasa Umar sai ya gani cewa to bari yanzu tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu to bari a gama mutane gabaki ɗaya limami guda ya ja su ayi qiyamul layl tunda mu akan mu sunna ce amma akan annabi sallallahu alaihi wasallam me hukuncin qiyamul layl wajibi ce farilla ce shi annabi dole kullun ya tashi ya qiyamul layl to sai Ibn Umar yarda Allah ta tabbata a gare shi ya hada al'umma akan wato limami guda saboda ai tsoron da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji daman dan kafa ka a farillanta to yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu malam yace fa ba'da mautihi sallallahu alaihi wasallam la ziyadatu wala naqsu fi din bayan mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam babu ƙari a cikin addini haka kuma babu rage ba a ce ba abu za a rage shi saboda annabi ya mutu ko kuma a ƙara shi alhali annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu tunda Allah subhanahu wataala ya riga ya faɗa mana cewa alyawma akmaltu lakum dinakum a yau Allah yace na cika muku addininku to dukkan abin da yake a cike kuma ka gani ai bai buƙatar ƙari in kace ka ƙara dole sai ka zubi da wani abu kuma ba ka rage ba saboda addini shi a cike yake shi yasa malamin yace fa Umar radiyallahu anhu Umar yarda Allah ta tabbata a gare shi ra'a anna al-illa allati min ajliha tarakahum annabi sallallahu alaihi wasallam irtafa'at sai gani cewa a ai yanzu illar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya zamanto yace kada ya fasa jan mutane ayi qiyamul layl nan to yanzu wannan illar babu ita saboda ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya riga ya rasu sai wara'a anna salatuhum mujtami'ina anshatu lahum sai Umar ya gani cewa kuma a gamu ayi sallan nan gabaki daya tahi zamantawa mutane su samu nishadin yin sallar wani zai ji wani idan shi kadai ne bai ya iya yin sallah ba a gida misali amma in azo masallaci ne zai iya samun kuraji da nishadin yayi sallah a masallaci yayi samu yanzu da yawa zaka ga wani daga Ramadan sai Ramadan shi qiyamul layl in yayi program ma ya tashi a gida bai iyawa daga Ramadan sai Ramadan amma wani kuma zaka gani yana da kokari shi kadai yana iya tashi yayi sallar shi bar ma wani zaka ga yayi jin dadin ma shi kadai ya tashi yayi qiyamul layl wani kuma a lokacin da za a zo masallaci yayi samun nishadi to Umar shi ma sai ya gani haka nan a gama mutanen nan su hadu waje guda da limami guda to zai zamanto yayi samun nishadi ga wasu su samu su ringa yin sallah yace wa a'wanu lahum ala hadhal qiyam kuma shi zai fi taimaka ma mutane akan wato yin wannan sallah ta qiyamul layl fa jama'ahum ala Ubay ibn Ka'ab radiyallahu anhu sai Umar yarda Allah tabbata gare shi ya hada mutane yasa Ubay ibn Ka'ab ya zamanto shine liman fasara yusalli bihim jama'a sai kasance yana yi wasu sallah wato a jama'a wa haraja sai wata rana Umar ya fito fi lailatin min layali a wani dare daga cikin dare ruha wa hum yusalluna yaga jama'an nan an zo ana ta sallah fara'ahum wa ajabahum amru sai ya gansu abin ya kayatar da shi yanda an hada jama'a gabaki daya ana sallah waje guda faqala sayati ni'matul bid'ati hadhihi madalla da wannan bid'a yace wallati yana muna anha afdalu min allati yaqumuna biha yace wanda suke kwana akan ta sun fi game da wanda suka zamanto sun tashi a gare ta to wannan he ta kawo iskadi kuma wajen mutane cewa daman wasu suna nema ana neman mi bid'a bid'a ka san shi dan bid'a neman duk abin da zai fake yake daga an yi kaza sai yace a wannan ai bid'a ce hasana ai bid'a ce kyakkyawa sai yace ai tana da kyau ga Umar ma yace madalla da wannan bid'a to ka gani idan yace maka haka kai kuma baka san ba yanda zaka bada jawabi akan wannan to sai a saka ka zamanto kana kalle kalle to nan malam zai ba mu amsa wato akan wannan malam yace sai yace li annahum yusalluna awwalal layl wa salati akhiril layl afdal yace me yasa Umar yace wallazi wallati yanamuna anha afdal min allati yaqumun yace li annahum yusalluna awwalal layl saboda sun kasance suna yin sallah farkon dare wa salatu akhiril layl afdal ita kuma sallah karshen dare ita tafi dacewa kina wannan mi nuna mana qiyamul layl kana iya kai farkon dare kana iya kai ƙarshen dare amma wanne ya falala ƙarshen dare ya falala dan lokacin qiyamul layli yi hakuri la siya ma yanzu ramadan wata guda ne ga baki dai wata guda ne dan barcin nan dole kai hakuri da shi kai barcin dai kai ta jangulan nan in ka samu awa guda sai ka gama can da awa biyu can dare kai awa uku duka dai ka hada haka samu wato barci in ramadan ya zo kuma sai ka samu ka ringa hutawa kina ya zaman to ka ringa tashi karshen dare wanda wannan lokaci shi yafi shi yasa nan Umar yarda Allah tabbata a gare shi yake cewa wallati yanamuna anha afdalu min allati yaqumuna bi balahi bane idan kai qiyamul lailin ka warkon dare amma abin da yafi dacewa abin da yafi falala ka hi samun garabo su garaba so shi ka samu dace da lokaci wanda yake na karba addu'a shine karshen dare shine karshen dare kenan daga sulusi na karshe wanda mun sani daya na uku dayan ukun karshe ubangiji subhanahu wataala yana saukowa saman duniya to kai ka gani ubangiji ya sauko yana tambaya wa yake nema a gafarta mishi a gafarta mishi wa yake nema a bashi kaza a bashi wa yake nema a arzurta shi a azurta shi wa yake neman kaza a bashi kai kuma tunda farko kai qiyamul lailin ka kwanta saboda mi ka kwanta saboda da sai ka tashi ka zo wajen aiki ka je ka nemi kasuwa to kuma kai ka bar lokacin neman taufiqin kasuwai ko ba ka nan bane tunda da zaka tashi karshen daren misali ka roki Allah ya ubangiji kasuwan nan da zan tahi da sai gashi nan Allah ka kawo kasuwa Allah ya karba ma a wannan to da asarar da kai tabarcin ka na wannan ka tashi ka je kasuwa kana gingidi ko ka je wajen aiki kana gingidi da kuma ka yi ta harkon dare ka yi asarar karba ma yadda wace ce asara kaga ma makawa harkon dare ne duk da ba zargin ka ba za a yi a ce ka yi ta harkon dare amma dai abin da yafi dacewa shine idan zaka yi qiyamul layl ka yi ta karshen dare karshen dare ta hi falala a wannan lokaci ka bari sai zuwa ƙarhe ɗaya da wani abu ka fara haka kai lokacin sahur ko kuma ƙarhe biyu haka kai ƙarhe su wajen wato lokacin sahur amma ka fara ventura zar ka ce ka ida 12 ka gani daren bai shiga ba kuma da Allah ma an ka ida yin ka zawo kuma ba barcin ba zakai kuma ba kai ba addai kuma ba kai ba barci ka gani kai asara wanda take wato mai yawa Allah subhanahu wataala ya datar da mu mala yace wasalatut tarawih mamduhatun sallat tarawih abu ne wanda yake abu wanda ake so abu ne wanda ake yabawa li annahu qala saboda yace ni'matul ni'ma yace ayya wa amma tasmiyatuha bil bid'a falaysa ma'na anna hadha fil bid'i ma huwa mamduhun yace da yace ni'matul bid'a da yace ni'ma wannan abun yabo ne na tarawih ya kamata a yaba ma sallar tarawih amma da yace bid'a in nan ba yana nihin bid'a ce ba ake yaba saboda a bid'a babu abu wanda yake abin yabo a bid'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu bid'atin dalala dukkan wata bid'a bata ce dukkan wata bid'a bata ce to an zo kuma a ce bid'a nan abin yabo to kenan menene Umar yake nihi da bid'a ana sai mana yace wal bid'atu fi kalami Umar mahmulatun kama qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah fi iqtida'i sirat al-mustaqim ala ma'na al-lughawi la al-shar'i yace bid'a anan da Umar yace ana dora ta ne akan ma'anar bid'a ta lugha ba bid'a ta shari'a ba idan a shari'a aka ce abu bid'a ne me ake nihi da bid'a a shari'a dukkan abin da ka kirkiro ka kawo shi ka sanya shi cikin addini wanda babu shi a cikin addinin wannan to wannan abu bid'a ne mutane da yawa idan ana magana bid'a bid'a sai a ce ku kullun kuna magana bid'a ku ma to ai an bid'a ne ce me yasa mu an bid'a ne kuna kiran sallah ala speaker ai zamanin annabi ba ala speaker ba kai kiran sallah kun sa fanka a masallaci zamanin annabi ai ba fanka ba ake sha kun yi kaza kun yi kaza to ai wannan ba abu ne ba wanda yanzu da aka ce an sa fanka a masallaci ce akai an kunna lada ake samu ba lada ba kike samu da kai kiran sallah a mikuro da kai ba a mikuro ce akai in kai a mikuro ya fi fifiko a wani wannan abu ne na zamani wanda zamani ya kawo shi wanda kuma zasu ƙara ƙarfafa ma tafiya addinin musulunci ba ce ba su ake yin neman ladan da sababin wannan, ko kuma idan an yi da su, yanzu a ce wanda ya salla da masallacin su da fanka biyar, da wanda ya da fanka ɗaya ladan su ba ɗaya ba, ai ba haka ba kace. To dole sai ka bambanta abin da ya shafi bid'a da abin da ya shafi al'ada da kuma abin da ya shafi abubuwa na zamani wanda suka zo, wanda ake amfani da su cikin cigaban addinin musulunci. To ita bid'a ka sanyo abu na a cikin addini wanda ba a cikin addinin ba yake, kuma ka ce idan ka yi shi zaka samu lada. Imam Malik yake cewa dukkan mutumin da ya raye cewa fa akwai wata bid'a wa cikin addini, akwai wani abu wanda ya kamata a kawo cikin addini, to ya tabbata kamar yana zargin Annabi sallallahu alaihi wasallama ne cewa ya ha'inci Ubangiji subhanahu wataala. Saboda ai Annabi tashi yayi cikin jama'a yake halbal lagh shin na isar muku sako, jama'a suka shaida cewa Annabi ka isar. Annabi yace Allahumma shahad, ya Allah ka shaida, kuma Allah ya sabko mushi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. To dukkan abin da ka kasance ya zamanto an ce ya cika, Imam Malik yace dukkan abin da ya kasance ba addini ba a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, to bayan shi ba ya kasance ba addini. Duk abin da zaka kawo in dai ba zamanin Annabi ba yana an yi shi, ka kawo shi ka ce addini ne, to wannan abu ba addini bane ba. Kuma bid'a ka ce bid'a hasana ce ko bid'a kyakkyawa ce, babu bid'a kyakkyawa, koda ko wani ya gani cewa kyakkyawa ce, babu kyakkyawa. Bid'a ce, Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce kullu bid'atin dalala, dukkan bid'a bata ce. Allah subhanahu wataala ya kare. To nan malam yace lakin law nazarna fi ma'na bid'a, da zamu yi duba ga ma'ana bid'a, lima amkana alqawlu bi anna almararu bil bid'a fi kalami umar almana lughawi aw alshar'i, fal bid'a lugha hiya ma umilat ala ghairi misalin sabiq. Yace idan muka dauki ma'anar bid'a a lugance, lugyaran larabci, shine tana ma'ana anan cewa ma umilat, abinda aka aikata, ala ghairi misalin sabiq, akan ba wani misali wanda ya riga ya gabata ba, kenan abinda aka kirkira wanda babu misalin shi a baya. An gane malai yace to amma wa tarawih umilat ala misalin sabiq, amma ita sallar tarawih an ce mata bid'a. A fahimce mi, bid'a abinda aka yi shi wanda bai da misali a baya. An gane duk abinda yake da misali a baya idan yau aka yi shi ba bid'a bane ba. An gane ko? To abinda aka kirkira shi yanzu ba zamanin Annabi babu shi, to wannan shine bid'a. To sallar tarawih a zamanin Annabi akwai ta ko babu? Akwai ta. Yanan yin ta yanzu ba bid'a bace ba, saboda da yaja akwai ta. Shine malai sai yace ma ko tarawih umilat ala misalin sadiq, saboda bi fan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sallaha bis sahaba jama'atan, ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallace ta da sahabbai a jama'a, a jama'a aka yi sallar ta. Wa tarakaha udulan anha la naskhal laha in wa inma tarakaha khashyata an tufrad. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya barta ba wai dan an shahi hukuncin ta, a'a, ya barta tsoron kada a farlanta ma al'umma. Saboda mene? Saboda shafaqatan wa rahmatan wa ra'afatan bi ummati, irin yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tausayin al'ummar, irin yanda yake neman ya saukaka musu al'amura. Kamar yanda Allah subhanahu wataala yake cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma 'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Wato abu ne wanda duk abin da zai tsananta ma al'umma, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana mishi yauni wannan abu, sannan kuma yana yi mana kwadayi akan dukkan wasu abubuwa na alkhairai da rahama daga Ubangiji subhanahu wataala. To shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya barta. To Umar yanzu ya tado ta, kina ai ba a ce mata bid'a ba, yace fa laysat bi bid'a lughawiyya. Kaga ni anan in ka dauka yaran larabci cewa bid'a lugha, to ita tarawih ba bid'a bace ta lugha ma. Yace li anna ta'rifun lughawi la yantabiqu alaiha, saboda ta'rifun a ce wannan abu lugha a yaran larabci ne, to bai hau ba kan tarawih, saboda lugha bid'a a lugha shine abinda aka aikata ba tare da wani misali a baya ba. to ita kuma tana da misali a baya annabi ya sallace ta tare da safai kenan kaga ba bid'a bace ba sai malam yace walaysat bi bid'atin shar'iyya aida sannan kuma ba bid'a bace ta shari'an musulunci li annahu sabaqa laha shar'iyyatan saboda ai halaccin ya riga ya gabata wato akan wannan wal bid'ati shar bid'a a shari'an musulunci shine mine ma uhdisa fi dini mimma lam yasbaq lahu shari'atan min kitabillahi wa la sunnati sallallahu alayhi wa sallam wa hadhihi sabaqat shar'iyyataha min as-sunnati wa kadhalika laysat bimajaz yace bid'a a cikin addini shine abinda aka kirkira a cikin addini wanda babu shi shari'an musulunci bata zo ba da shi alqur'ani bai zo ba da shi haka sunna bata zo ba da shi kinan shine ake ce ma bid'a malam yace wa hadhihi sabaqat shar'iyyataha min as-sunna amma sallat tarawih ai halaccin ta ya gabata a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya gabata na Aisha da kuma hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man qama ramadana imanan wa ihtisaba sai malam yace wallahi wa kadhalika laysat bimajazi kuma da itlaqin da yana cewa ni'matul bid'a wato ba yana nihin majazi bane ba saboda mi li'annahu laysa fi lughatil arab majazan saboda a yaran larabci babu wato abin da yake majazi ala qaulul muharrar akan fada wanda take wato muhaqqaqa a wajen wato malamai kamar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da wasunsu malai yace wa idza lam takun bid'a lughawiyya wala shar'iyya wala majazan fa kayfa nuwajjihu kalam Umar as-Sabit fil Bukhari to idan ya kasance ita wannan da Umar yace ni'matul bid'a ba lugha ba bid'a bace a lugha ba bid'a ce a shari'a ba bid'a bace a majazi to yaya zan mu iya fuskantar da maganar ta Umar wanda hadisi ne yana cikin sahih al-Bukhari malai yace al-jawab amsa akan wannan ala zalika anna ilmul badi' min ulumil balagha naw'an yusamma al-mashakil wal majanis fi at-ta'bir ce akwai cikin ilmin balagha ana cewa wani ilmi ilmul badi' irin salan zance akwai al-mashakil da akwai al-majanisa to duka wannan wani salan zance ne a wajen wato ta'abiri wajen bada wannan zancen malai yace wa yu'arrifuha ulama'ul balagha bi annaha malaman balagha suna yin ta'rifi akan wannan salan zancen shine mine ittihadul lafzi wato dacen lafazi ma ikhtilaful ma'na haqiqatan aw kana haqiqatan kana aw taqdiran tare da sabanin ma'ana a haqiqance kasance ko kuma akan wato taqdiri kenan za iya abu a zaman to lafazi yayi guda amma hakikanin ma'ana ba guda bace ba sabawun ta zaman to ko takdirin ta ko kuma hakikanin ta ba za ta zaman to ba wato guda malai yace wa hakaza haka yake kamar fi qaulihi kamar yanda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithlaha ai sakewar mummuna shine mummuna kwatankwacin shi yace fal jazaa'u ala sayyi'a laysa sayyi'a ai sakautawa akan mummuna abu da aka ma ba sayyi'a bane ba zunubi bane ba misali wani ya cuce ka ya maka wani abu na laifi kaga yayi mine yayi zunubi kuma ya ma laifi to kai sayyi'a inda zaka rama kwatankwacin abin da ya ma kai laifi ne kaga kai ba laifi bane amma sunan ai guda ne duka sunan guda ne shi yasa malami yayi wajihin wato a wannan yace lakinnahu summiya bi zalika lil mushakala wa mislu qawli ash-sha'ir qalu iqtarih shay'an najid laka tabakhahu qultu ibkhu itbahu li jabbatan wa qamisa yace wannan ma misali ne na fadar sha'ir da yake cewa iqtarih shay'an najid laka tabakhahu ka zabi wani abu kai iqtirahin wani abu musanya mu maka wato kace ko dahuwar shi ko wani abu makamancin haka kamar magana ce ta larabawa da suke gai na karin magana sai malai yace fa huna mushakala wa mujanasa fi ta'bir wa illa fal qamis wal jubba la yatbakhan jinan mushakala ce akai katantacce ne yace akai ta abin da ya shahi wato akan zance amma ai ba maganar da yace itbahu li jubbatan wa qamisa kaga ai jubba da riga ba za a iya dafa su ba kinan mushakala ce akai ta zance ba hakikanin wato abinda ake nihi ne ba sai malai yace fa Umar radiyallahu anhu Umar yarda Allah ta tabbata a gare shi khashiya an yuqal yaji tsoran ne kada a ce mishi mine ibtada'ta ka kirkiro bid'a ibtada'ta ya umar a ce umar ka kirkiro bid'a fa qala sai shi da kanshi yace ni'matul bid'a ai bima'ana in kanat hadhihi bid'atun fa ni'matul bid'a hadha taqdir idan wannan ta kasance bid'a to ma da Allah da wannan bid'a an gane maganar umar inna malan duka yana mana bayani ne akan maganar umar dan ka wani zai ce ai umar ya ce sallar tarawih bid'a ce yana nihi to idan sal idan har ka ce umar ya ce ya kirkiro bid'a to ma da Allah da wannan bid'a tunda ai ba bid'a bace ba saboda da ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta kaga tun daga nan an kada mutumin da zai ce wato bid'a ce malai ya ce nukhallis min hadha ila anna salatu at-tarawih allati jama'a umar radiyallahu anhu alayha an-nas sunnah wa anna laha aslan fi ash-shar'i fa laysat bi bid'a al-khulasa shine cewa ita sallat tarawih wadda umar yarda Allah ta tabbata a gare ta sababin shi ya hada mutane akan limami guda yake jagora to wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama sana da tushe daga shari'a musulunci ba wai magana cewa wannan abu bid'a ne ba sai wale yace tarku salatu tarawih jama'ah to mutumin da zai bar sallar tarawih wato a jama'a kasan wani yana iya cewa shi fa a jama'a baya iya ba sai dai a gida to zan mu zo mu ji hujjaka mallan yace law taraka ahadu salatu tarawih jama'ah da wani zai bar sallar tarawih a cikin jama'a ya bari wa qala yace inni sa usalli akhirul layli ni ai zan yi sallah karshen dare ku kuma yanzu bayan isha kai sai kuke fara sallar tarawih ni kuma nahi so in tashi cikin dare in yi sallah likauli umar radiyallahu anhu saboda umar yarda Allah tabbata a gare shi da yake cewa wallati yanamuna anha afdal amma wanda suke kwana akan wannan sallah sije su yi barcin su sune suka fifiko kenan wanda zai tashi can karshen dare yace walikai ya tamakkan min italati alqira'ati warruku'i wasujud ko kuma dan ya samu damar wato idan shi kadai zai tashi zai iya yin wato izhi biyar a tsaye ay ruku'i zai iya wajen minti 10 a ruku'i haka sujada yana iya minti 10 ko 30 yace mimma law salla jama'atan na yanda in yazo cikin jama'a aka yi sallah tare da shi falau zai ka gani bakin min mintuttuka ne wato an yi tsayuwa wani waje in ka ja safa uku safa hudu a ce wani limamin jama'a yake daga hanyun ka tari washe gari kai ne ka zo zaka bada sallah ka ce istaqimu sai kaga mutane sun ki tashi su yi istiqama sai kaga ana zazzamnawa haka rarrage to amma in kai kana iyawa zaka yi a gida saboda wannan malam yace falahu zalik kana da wannan zabin kana da zabin ka tashi a gida ka tashi kai sallaka in baka yi bahorkon dare misali yanzu da ake tarawih baka zo baka yi a masallaci to ka tashi cikin dare a gida ya halatta ka tashi kai in kana in da niyyar dan zakka iya tsawaitawa fiye da yanda ake yi a masallaci ba niyyar kasala ba kasan kuma muna da wani ragwanci sai mu ce a to kawai na yi a gida bari in je yanzu in dan zauna in dan huta to kuma daga ka je ka huta kai ne he ma za a yi as-salatu za ta da kuma ka san sare dama a gidan baka tashi ba kawo ka dan yi wani kwanance ne kai in baka tashi ba kuma kace kai Allah haka ya kararta mun ban tashi ba to ka yi asara in ka san baka tashi ba gwanda ka zo masallaci ayi da kai ka hi samun nishadi kenan ka gani yin a cikin jama'a yahi karfafa maka samun nishadi in a gida ka kasance ba zaka iya yi kai kadai ba malai ce li annal jama'ata kanat min ajli al ba'athul himma wan nashab saboda jama'a ta kasance saboda mutun ya samu himma da nishadi a wajen yi haisu inna ba'dun nas indama yara an-nas an yaminihi wa an shimalihi yusalluna bi tashji'i wa nashati ta yanda wasu mutane idan ya kasance akwai wani a damaka a hagu in ka kuna sallah cikin sahu kana ƙara samun nishadi akan yin sallah kai ne ka zo ana sallah kaga wani lattijo a kotan ka da dama ga wani nan wanda ka hi shi kuzari ma a hagu kaga shi ma yana ya dage kenan ka kai ma zaka ƙara samun me zaka ƙara samun kuraji a yi da sallar nan da kai amma bai na ba in ka je gida in kuma baka iya kai kai da ka wara ka yi raka'a biyu nafila biyu kace ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai fara qiyamul layli yana farawa da raka'a guda biyu khafifataini en kadan masu dan sauki sai ka fara Allahu akbar qul huwallahu ahad kaida inda daina karkausar kace khafifaini da kai kuma ka salamce kace kai rin dan jima ta kon kara sai kai kuma ba kai ba kara yace to kai tunda dai an ce masna masna nayi biyin na barin kara wata da ilafi da kuma wato idza jaa nasrullahi dai kai kuma sai kace bari kai wuce to kaga kai kuma a masallaci inda a masallaci zakai yaya zakai to kaga ni kanka sama kanka wannan kasala matukar mutun ya kasance ba zai iya tashi ba abin da ya fi miye mishi ka zo masallaci ayi da tare da kai saboda lokacin da kake cikin jama'a cikin sahun nan zaka iya samun nishadin wato ayi kokari a ida saga tare da kai kuma bancin shi kana da falalai zakka ka samu ladan ka sallaci duka da ran annabi sallallahu alaihi wasallam ayi cewa man salla ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul layl dukkan mutumin da ya sallaci sallar tarawih tare da liman hatta yansarif har sai da liman ya salamci aka tai tare da shi aka salamci to kutiba lahu qiyamul layl za a rubuta mishi kamar ya sallaci duka da ran ne yana salla kenan wannan kai kokari wato ka wannan malaice innat tarawih rahatun fi laylatin wa nashatu kullu awayjizin kaslan wato ita tarawih wani raha ce a cikin dare wani dan jin dadi ne wani dan pause ne cikin dare haka kuma nashadi ne ga dukkan mutumin da yake gazawa wanda yake rago saboda baka iya kai kadai kenan gashi nan jama'a ana yi kenan ka zo kai malai ce kama ya tashajja idza sama ma annas kamar yanda azumin wannan watan Ramadan kake samun kurai cewa kowa azumi yake cewa abun ba na mutum ɗaya bane ba a ce ni wannan yana yi wannan bai ai azumin nafila wani wanda bai iyawa menene ya gani kai shi kadai ne ya rike baki wannan yana cin abinci ga wannan ya ci kaza ya sha shayi ga wannan he da ina azumi yau aka kawo aka yi abinci mai dadi a gida to saboda shi haka ya zamanto ba zai iya ba a azumin watan Ramadan sai ya zamanto ga baki ɗaya kowa yake yi kaga kana samun kurai shi yasa malam ya ce liza saboda haka tajidu qada'u ramadan min asqalil umuri ala nafs ce shi yasa zaka gani ramuwar ramadan yana daga cikin abu mafi wato abinda zai zamanto mutane mafi tsanani ka sha azumin watan Ramadan saboda bulaguro ko rishin lafiya zaka kahin arama mutun watan 11 sai Ramadan ya kusa tukun zaka gani yana tunanin wato yaushe zai rama wannan ɗayan da ake bin shi lasiyama allati lam tata'awwal zaka gani lasiyama mutumin da ya kasance wato bai saba baina yin azumi kaga in baka saba ba kana yin azumi daga Ramadan ya zo tun sita Shawwal zaka gani da kyalfa ka samu ka ida sita Shawwal inna da kyalfa aka samu akai to wannan yi cikin jama'a yana ƙara ma mutum nishadi malam yace fa idza kana shakhs yuqawi ala salatin atamma min salatihi ma'al imam wartafa'at manzilatuhu an tuhmat an-nas lahu bi annahu la yusalli wa wuqu'uhum fi 'irdihi falahu dhalik to idan ya kasance mutum zai iya yin sallah a gida wanda zattahi wato abinda zai zo ayi da shi a masallaci asham sannan kuma ya zamanto manzilar shi ta abinda ya shafi tuhuma kada mutane su ringa tuhumtar shi cewa hawa na fa bai salla ne a'a ba irin wannan akwai wanda zai ce a shi a gida yake kuma a gidan bai haka da mutane suna zargin shi kai wani an yako kana yin sallar nan saboda yau a gida fa kace kana yi kai kuma nan ƙarye uku ma muna tare da kai eh da muka yi sahur daga nan ma kace ka tafi waje kaza ka daga can kai asuba ka tafi gida to yau shi kai kiyamul layl kaga nan akwai tuhumce za a tuhumce shi bale yace idan ya zamanto zakka yi a gida sannan kuma tuhuma zata zamanto ta barranta daga kai kada mutane su ringa tuhumar ka cewa ka bakka yin sallah har ya zamanto suna shiga cikin irdinka cikin mutuncinka to falahu zalika ya halatta kai sallar ka a gida malam yace wa qad kana kasirun min as-salaf ya kasance da yawa daga cikin magabata yusalli qiyam ramadan fi akhir al-layla wahdahu sun kasance suna sallah ta qiyamul layli a cikin watan Ramadan wato su kadai a gidayensu wato su kadai suna yin sallolinsu wanda idan ya kasance ka iya tashi kenan afdal kai kuma mun gani can ma idan ka kasance zaka iya gamawa farko malam ya kawo mana yanda zaka iya gamawa sali kai ne kana so ka yi tarawihin kuma ka je gida ka ci gaba idan duka kana iya kai in bai zaman to wajen yin shafa'i wajen yin wutiri liban idan yayi ka tashi ka karo daya ko kuma ya zaman to ayi shafa'i da wutirin duka tare da kai in ka je gida ka yi ta nafilfilorin ka ba tare da wato ka sake wani wato wutiri ba mallan yace walakin la yakunu hadhihi zari'atun li tarki tarawih wa ba'du an-nas yanshaq ma'a an-nas yace amma ba wannan hanya bace ta wato a ce a bar yin sallar tarawih saboda wasu mutane ai dalilin wasu ne suke samun nishadi lakin bari dai mallan yace law salla wahdahu akhirul layl mutun da zai sallaci yi sallar cikin dare shi kadai a ƙarshen dare autara bi ayyi miqdarin zai iya yin wuturi a kowanne irin gwalgwado da yake iya yi wa qala mallan yake cewa al-qiyamu yusdiqu ala aqalli shay'in فمثل هذا يسلي مع الناس ولا يفرط فيها في مثل هذا الوعد الذي جاء والفضل من الله جل وعلا أن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليل وتدك متمن كما تذكر جياتي أي إذا قيام الليل كو كأن كان إيهي كي كو دارك عبيج كو أكو إرن ينمو كبار مثالي مالين شتو كتن كو تنوانا abin da yake kanshi yazo masallaci ayi sallah tare da shi saboda nan yafi samun nishadi kada yayi sakaki ga wannan wato abin da ya shafi falala da wannan sakayya da alƙawali da ubangiji subhanahu wata'ala yayi cewa dukan mutumin da yayi sallah tare da liman hatta yansarif hal liman ya kare kutiba lahu qiyamul laila za a rubuta mishi kamar ya sallaci duka daren ne yace fala yafrutu bi misli hadha illa idha kana ala yaqinin min amrihi annahu yusalli salatan akmalu minha yace kare ya zaman to kai sakaki ga kwatankwacin wannan sai dai in kana da yaqinin cewa mine cewa fa tabbas sallah zakai sallah wanda tafi wato cika game da wannan sallah wato da aka kasance ana yi a masallaci bayan yace wa qad yakunu minal munasib an yusalli ma'al imam wa hiya mudda yasira thumma idha qama min al-layl yazid ma sha yace abin da yafi dacewa ya zaman to kazo kai sallah tare da limai duka walgwadan bai huce awa guda sannan idan ya zaman to an gama sai ka je gida ka kara wato abin da kaga dama kenan wannan mallan yayi mana bayani game da wato ita qiyamul layli ya halatta wato kana iya kayi ta a gida kuma ya halatta ka zo ka yi ta a masallaci amma a gidan da sharadin cewa kada ka zamanto sakaki zakai ko kuma sallar da zakai a gida bata kai ba irin yanda za a yi a masallaci kenan in haka ne gwanda ya zamanto ka dawo masallaci an yi wannan sallah tare da kai wato shine abin da yafi wato dacewa sai mallan yace adadu raka'atul qiyam da sauran lokaci adadu raka'atul qiyam نعم طيب